so sauraro amma aka si na fahimtar kauna wasu sun ja baya
sakon kana yo sauraro amma aka si na fahimtar kauna wasu sun ja baya
amma akasin na fahimtar kauna wasu sun ja baya
sakon